yayin da aka soma samun zaman lafiya a wusar sa na jihar Borno. Speto General din ƴan sandan ƙasar ya ce za su tura a jami'an su dukkanin waɗannan garuruwa da rundunar sojan ƙasar ta kwato a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram. Speto General din ƴan sandan ƙasar Idris Abdullahi ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya ziyarci jihar Borno don ganewa idanunsa yadda harkokin tsaro ke gudana. Speto General din ya samu rakiyar manyan jami'an tsaro wanda suka hada da shugaban hukumar shige da fice da na ƴan sandan farin kaya wato Nigerian Security and Civil Defense da kuma babban jami'in gidan yari. General din ya kuma ziyarci sansanin gudun hijira da ke Muna. Speto General din ya kuma yi mun ƙarin haske game da ziyarar nasu da suka kawo kamar haka.
Mun zo ne ta san ana muna aiki akan resumption of civil authority abin nan bangare kasa. To mun zo ne mu ga mu magana da yaran mu mu sa bune ke damun su ko sai zamu approaching issues na strategy da kuke on it na providing security a inda aka fara resumption na wannan civil authority. Mun zo ne kuma mu zo ka ga mun kawo su likitan mu nan su kawo medical outreach su ba su taimaki mutane a treatment na su measles treatment na su what do you call it
the warming
you know mun ba da wasu magunguna su taimaka wa mutane IGP camps mun zo ne kuma mu raba musu abinci kafa wake milk da su manja da sauransu abin da ya kawo mu
na kare wannan ita ce jaha na biyu da ka ziyarta kawai baka kwarin gwiwa ziyartar jihar Borno a wannan lokaci
abin da yasa na zabi jiya Borno na farko ka san aiki na shekara biyar da wannan na biyu ka san is one of the clash points da muke shi a kasa yanzu don muna declare muna kawo yan yaran mu da yawa suna kawo reinforcement from other part of the country so it's our responsibility for them as their leaders mu zo mu ziyarce su mu sabu da suke damun su don mu address su wannan point mu tabbatar su wanda suke nan yanzu kwalifi kam su koma inda su kowa ya je you know fara abin state to pursue their daily
su gaba da sana'ar su ne police
eh jama'a su gaba da yes abin sana'ar su duk mutane su gaba da activities sans their daily activities yana cikin mu kaga nazo da chief controller general prison controller general immigration da kuma commandant general na civil defense mun zo ne tare mu haɗa mu yi haɗa mu haɗa kai tabbatar cewa yaran mun aike su inda ake where they were required
shi ko gwamnan jihar Borno Honorable Kai Shatima ya ba wa Speto General din ƴan sandan ya yi tare da tawagar sa game da wannan yunkuri da suka yi na tallafa wa al'umman jihar Borno.
What you showed now is much more better than making noise in Abuja. You brought in your medical team to render outreach services to the people.
Yace abinda ka nuna yanzu yafi a ce mutun ya zo na Abuja yana ta surutai ka ka jami'an kiwon lafiyanka don su bada harkokin kiwon lafiya ga al'umman mu. Wannan abin yabawa ne kwarai.
The Nigerian Air Force is taking their medical team to Burma to render services to the people. The Nigerian Army is taking her medical team to Gikwa to render services. This is the real services we require.
Yace su ma jami'an sojan sama sun kai mutanen su garin Burma don taimakawa mutanen mu da harkokin kiwon lafiya. Su ma rundunar sojan ƙasa sun kai mutanen su zuwa garin Dukwa don taimakawa mutane kan harkokin kiwon lafiya. Wannan shine abin da muke bukata, ba wasu turute-turute kawai irin na mutane ba. Ya kuma amince cewa muna da wasu matsaloli a sansanin ƴan gudun hijira amma ba yadda wasu mutane kan zo na Abuja ko a Lagos ba suna ta bayyana abinda ba shine ba. Wannan shine abinda muke bukata a zo a tallafa wa mutanen mu ko ta wani irin hanya ne. Shi ma mai alfarma Shehun Borno Alhaji Abubakar Garbe Umar ibn Alganami ya ba wa shugaba Muhammadu Buhari da kuma manyan jami'an tsaron kasar yayi da ma gwamnatin jihar game da irin ruwan da suka taka da mai da zaman lafiya a jihar Borno.
My district has blood health and other traditional rulers are fully cooperating with the police, soldiers and other security agents by providing useful information. In fact, as a result of this
yace hakimai da kai ce da ke karkashina sukan baiwa jami'an tsaro haɗin kai kwarai da gaske kuma sukan ba su bayanan da ya dace sakamakon haka ne ma kashe jama'a na da dama su kusan 18 dalilai kuma shine kawai dan saboda sukan bada bayanan da ya dace ga jami'an tsaro. Yace sai dai a yanzu haka mun godewa Allah babu karamar hukuma ɗaya da za a ce yanzu haka hannun ƴan kungiyar Boko Haram ne. Yace wannan ziyara naka ya zo daidai lokaci musamman ma game da wannan taimako da ka kawo na magunguna dan a yanzu hakan muna da ƴan gurin jira a cikin garin Maiduguri kadai kusan miliyan 2 kuma mafi yawan su mata ne da kananan yara dan haka muna bukatan irin wannan taimako ga al'umman mu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Har na kai kuma da mara ne babban kifi an sai babbar kura babban kifi an sai babbar kura jama'ar Borno duk suna kai kai.